الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابكي جواتن ربيع الآخر وتنا هدى أجير وتنى مسلم في هجرة من ذان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun je karshen babi na wato sujud, babi wanda ya yi bayani bisa kan sujudu sahwi da sujudu shukr da sujudu tilawa. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan sabon babi, babu salatit tatawwu, babi wanda zai bayani bisa kan sallah ta nafila, bisa kan hadisi na 373. Babu salatit tatawwu, babi na sallah ta nafila. Salatit tatawwu ita ce sallah wadda ba ta wajibi ba, duk sallar da ba ta wajibi ba to salatit tatawwu ce. Kenan sallah ce wadda take ta dadi akan lada ta nafila, yana cikin hikimar Allah da gwaninta shi a cikin tsara shari'a. Ya tsara nafila tare da kowace farilla, kaga farilla ta zakka Allah ya tsara nafila bayanta. Zakka ita ce dole mutum yayi, amma sauran sadakoki wannan su kuma nafilfili ne wanda suke tare da waccan farilla. Haka haji da Allah ta'ala ya yi umarni da haji da umara, to akwai na wajibi. In mutum yayi na wajibi, yanzu sai ya zama abin da ya ragowa cikinsu shi ne na nafilfili mutum ya yi domin ya samu lada. Haka wato da Allah ta'ala ya shari'anta azumi na Ramadan, shi ne azumi na wajibi na farilla. To bayan shi kuma Allah ta'ala ya shari'anta yin azumin muka na nafilfili, ga sanan su ma barkatai. To haka sallah, sallolin farilla da Allah ta'ala ya shari'anta su a matsayin salloli na wajibi, sai ya zama akwai wasu sallolin daban wa'inda su kuma ba na wajibi bane na nafilfili. Wannan hikimai da ta sa aka tsara nafilfili tare da kowace farilla, domin malamai kamar yadda malamai suke bayani, domin idan an samu tangarda ko tawaya a cikin farilla, to za a cike ta ne da nafilfilin da mutane suke yi. Farkon abin da za a yi wa ɗan adam hisabi a kan shi ranar alkiyama shi ne sallah. Idan sallar shi ta cika ta yi da kyau, to sauran ayyukan shi ma sun cika, ya samu rabauta, ya dace. Idan sallar shi ta samu tangarda, to sai Allah ta'ala ya ce, ku duba ku gani ko bawana yana da wasu nafilfili. Ne aka duba aka same shi yana cikin mutane masu kokari wajen sallolin nafila, to sai a kwaso sallolin nashi na nafila a cike gibi da baraka da tawaya da take cikin sallar farilla. Don haka kenan sallar nafila tana da amfani kwarai ga duk mutumin da ya samu ikon tsare ta da rike ta yayi tai, to tana da amfani gare shi, domin da su ne za a cike abin da ya samu tawaya na farilla ranar alkiyama. Wannan salloli na nafilfili yana cikin hikimar shi ma malam wajen tsara littafin shi, bayan ya yi bayani bisa kan abin da ya shafi sallolin farilla, kai tsaye sai ya biyo baya da sallolin nafila, domin ya nuna su ma an shari'anta su, kuma an so musulmi ya dora, wato kiyaye su ya dora yin su. Sallolin nan nafilfili hawan hawan ne, wasu sun dara wasu. Duk da dai nafila a sake, malamai sun tattauna kan cewa wace nafila ce mahihiciya duka cikin nafilfili. To wasu malamai sun ce mahihiciyar nafila gaba daya ita ce nafilar jihadi. Nafila ta jihadi ita ce mahihiciya, wadda take bi mata ita ce nafila ta neman ilimi da kuma karantar da shi. Don haka mutum ya shagaltu da neman ilimi ko karantar da ilimi, ya yi mutum ya kabarta sallah tun farkon dare, alfajiri ya kullo yana ta qiyamul layl, kuma in rana ta bullo ya ta nafilfili, to wanda ya shagaltu da neman ilimi ya fi ka, saboda abin nafilar da yake ta fi nafilar da kake. Matsayin wancan aikin nashi ya fi matsayin aikinka. Yasa idan neman ilimi daga shagaltuwa da karatu ya sa mutum bai samu damar yin nafilfili ba, to wannan abin da yake ya ma fi nafilfilin. Ba wani abin damuwa ba ne idan man ɗalibin ilimi, saboda yawan tilawa da yawan kwazo wajen muraja'ar karatu bai samu yana nafilfili. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Abu Huraira umarni ya dora ya mutri tun farkon dare saboda Abu Huraira yana da kwazo wajen muraja'a hadisai idan ya kwanta asalin mutun na tilawa ko yana muraja'a in ya kwanta kamar ungu da kyal yake iya fafaka ya tashi saboda da kwakwalwar da take aiki musamman wanda yake karatu ko yake bincike to yahi dan da ko wanda yake shan wahala da gangar jikin shi dan shi wannan gangar jikin shi take shan wahala shi kuma ga kwakwalwar shi take shan wahala yasa inda dan da ko zai kwantawa dalibin ilimi ya kwanta to wanda ake tunanin kwanan shi yayi nauyi shine dalibin ilimi kwanan shi sai yahi nauyi kwarai saboda shi kwakwalwa ce take aiki a takaice dai kenan neman ilimi da kuma karantar da ilimi wannan yana cikin mahihitan nafilfili to in ka cire nafilar jihadi da nafilar ta neman ilimi da karantar da ilimi to sai nafilfilin da za su biyo baya sune nafilfili na salloli to su kuma salloli kaga kala-kala ne akwai nafilfili masu yawa irin su sallar roƙon ruwa nafila ne irin su sallar shahewa hasken rana nafila ne hasahewa hasken wata ta nafila ce sallar wutiri ta nafila salloli wanda ake tare da nafarin larawatif na nafila ga su nan kala-kala don haka cikin nafilfilin wace nafila ce ta fi na salloli to sai malamai suka ce sallar da tafi kowace cikin sallar nafila ita ce sallah ta shahewa hasken rana ko hasken wata wannan sallah ta nafila ta fi kowace nafila daga cikin nafilfili na salloli sannan wadda take bi mata wajen matsayi da daraja ita ce sallar roƙon ruwa sannan wadda take bi mata wajen matsayi da daraja ita ce sallar tarawih sannan wadda take bi mata ita ce sallar witri sannan wadda take biyo baya ita ce sallar da ake yi tare da sallolin farilla rawatib to haka da sauran salloli waɗanda suke biyo baya to kaga kenan har cikin nafilfilin ma wasu sun dara wasu me yasa sallar shahewa hasken rana da tarukurwa ta dara sauran saboda su cikin jami'i ake yin su duk nafilar da aka shari'anta yin ta cikin jami'i to tahi wadda ba a shari'anta yin ta cikin jami'i ba ke sa kaga sallar shahewa hasken rana ko hasken wata da sallar roƙon ruwa da sallar tarawih waɗannan guda ukun su ne mahihitan salloli na nafilfili sannan daga baya sai ka jero wasu a bayan su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukaki ya ce wala yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana ta kusanton da nafilfili har sai na kaunace shi in kana son ka zama wali to ka riga nafilfili ba wasa nafilfili kamar da suka mafarilla yanda kake tsara farilla haka kake kula da nafilfili to yanzu zaka zama waliyin Allah Allah ta'ala ya ce bawa na baya gushewa yana kusantoni da nafilfili har sai na kaunace shi idan na kaunace shi zan zama ni ne jin shi wanda yake ji da shi ni ne ganin shi wanda yake gani da shi ni ne hannun shi wanda yake taba-taba da shi ni ne kafar shi wacce yake tafiya da ita idan ya roke ni wallahi sai na bashi abin da ya roka idan ya nemi tsari na sai na tsare shi daga abin da ya nemi in tsare shi babu salatul tatawwu babi na sallah ta nafila sallolin nafila gaba ɗayan su kashi biyu ne akwai nafila mutlaka akwai nafila muqayyada nafila mutlaka ita ce nafila ta sake wadda kowane lokaci mutum zai iya yin ta matsayin ba lokacin hani bane akwai nafila muqayyada nafila wadda take iyakantatta to ita nafila iyakantatta kashi uku ce akwai muqayyada bi sababi wadda aka iyakance ta da wani dalili akwai muqayyada bi zamani wadda aka iyakance ta da lokaci akwai muqayyada bi faridatin wadda aka iyakance ta da tafarilla to kaga kenan muqayyada bi zamani wadda aka iyakance ta da lokaci shine kamar sallah wallaha kaga ba a yin ta sai lokacin hanci ko lokacin dagowa hanci har zuwa wato karshen lokacin da rana take karkata shine lokacin ta na karshe to wannan an kayyade ta da lokaci to haka daga cikin wadda aka kayyade ta da lokaci ita ma akwai sallar witri kaga ita ma muqayyada ce bi zamani dan baka zuwa bayan la'asar kai witri ko kuma baka yin witri ba magariba kenan shi ma yana da lokacin shi to akwai kuma muqayyada bi sababin wadda ita an iyakance ta da wani dalili in dalilin ya samu sai a yi ta in bai samu kuma ba a yin ta kamar sallar da ake raka'a biyu ta tahiyatul masjid ko wadda manzon Allah ya ce duk wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu to kaga wannan ita muqayyada ce bi bisabab dalilin yin ta shine shiga masallaci in baka shiga ba za ka yi ba to haka ma daga cikin muqayyada bisabab akwai sallar da ake bayan dawafi bayan mutun yayi dawafi raka'a biyu da ake yi a wajen maqamu ibrahim kaga ita ma tana da sabab sabab din nata shine dawafi in ba dawafi kai ba za ka yi ta ba to haka akwai wacce take muqayyada bi farida wadda ita an iyakance ta da sallar farilla kamar bayan kamin sallar asuba ko raka'a biyun da ake da kamin azhar da ake yi da kuma bayan azhar da kuma bayan magriba da bayan isha to wannan babin zai karanta mana waɗannan kalolin sallolin Ar-Rabi'ata bin Malik al-Aslam radiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sall fa qultu as'aluka murafaqataka fil janna daga Rabi'a ibn Malik al-Aslami dan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mani sal roƙanni fa qultu sai nace as'aluka ina roƙanka murafaqataka fil janna zama tare da kai a gidan aljanna fa qala sai yace awa ghaira zalika ko dai wani wannan qultu huwa zaka nace wannan dai nake so qala sai manzon Allah yace fa inni ala nafsika bi kasratis sujud to ka taimaka mani a bisa kanka da yawaita sujada shine yawaita salloli rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan hadisin nan Rabi'a ibn Malik al-Aslami dan Allah ta tabbata a gare shi Rabi'a sahabi ne mai daraja mai girma yana cikin sahabban da suke yi wa manzon Allah hidima yana yi manzon Allah aiki yana dawainiya da kai kawo wajen yi biyan bukatu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kokarin aiki da yake yi wa manzon Allah har ma lokaci yana kwana a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzon Allah mutum ne mai karamci mai dabi'u nagari mai kyawawan halaye ran nan ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin alwala ya aji sai manzon Allah ya ce mashi ya kai Rabi'a ina son ka roƙe ni wani abu da kake da bukata a rayuwanka ta duniya in baka sal roƙanni me kake da bukata domin manzon Allah ya mashi kamar sakayya ko akan kokari da hidima da yake yi mashi manzon Allah ya ce ma Rabi'a ka roƙi wata bukatanka kai iya tunanin ka ga me kake da bukata haka san duk abin da yake da bukata manzon Allah yana da ikon bashi shi to amma ina lissahi Rabi'a da tunanin Rabi'a bai tsaya ba iya wannan duniyar mai gushewa lissahi ne irin na manya wanda suke da wato kwakwalwa mai haske ba kwakwalwa mai duhu ba wani da sai ya fara tunanin gida ya fara tunanin mota ya fara tunanin wane ne to Rabi'a ba wannan bane cikin lissahi shi tunda dama ta samu sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ni abinda nake roƙonka shine yanda nake tare da kai a nan duniya to aljanna ma in zama tare da kai kaga yana nuna yana jin dadin zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yanda yake zama da shi a nan duniya gashi tare da shi kullum to yana roƙon aljanna ma ya kasance haka tare da shi to da yace wa manzon Allah ina roƙonka haka manzon Allah shike bada haka a'a Allah ne mai bada haka amma abinda Rabi'a yake nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ikon ya roƙa mashi Allah Allah ya bashi wannan matsayin ceto ne yake nema ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan darajar ya zama cikin waɗanda za su kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gidan aljanna lalle Rabi'a yayi babban roƙo kuma yayi babban tunani fa qala hay manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi aba ghaira zalika ko dai akwai wata bukata wadda ba wannan ba ina zari kai dai zan Allah yana tuno mai cewa akwai bukatu da yawa na rayuwar duniya ka tuno in akwai wata bukata qultu Rabi'a yace nace huwa zaka shi dai ne kawai nake so wani bai da bukatar komai sai wannan izanilto binkal wudda fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu wani yake cewa yake ce ma masoyin shi izanil tuminkal wudda indai na samu kauna daga wajenka fal kullu hayyin to ai dukkan komai ma mai sauki abinda kawai nake bukata ka yarda in samu kaunarka duk abinda na rasa wannan mai sauki ne in dai ka yarda falaitaka tahalu kai canka da za ka yi zaki kai dadi wal hayatu mariratun daidai lokacin da rayuwa take da daci kai kadai nake son ka zama kana da zaki ta jima ba ta yi dacin ba walaitaka tarza wal anamu ghidabu yace ina ma da a ce ka yarda da ni ko da duk duniya suna fushi da ni to abinda Rabi'a yake nihi kenan in ya samu wannan bukatai tashi babu wani abin da yake bukata komi ya rasa wato wannan karamin rashi ne yayi ko dan haka yace wannan daidai nake bukata falahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to yanda za a yi a samu cimma wannan bukata ta ka sai ka kama aga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce ba to shikenan an baka da kake gani inda wani mutum ne na zamani mai kinkime mai rawani da kawai sai yace a mun baka saboda su a waya lahira ta su ci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin irin wannan abin da wasu suke yi ba na karam bani kawai ka kallo wasu mutane ka ce ka ba su aljanna a ina ka taba jin haka da dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka jibar Rabi'a din matsayin Rabi'a sahabi ne kuma hidima yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce ba ai ka samu kawai yanzu wani sai ka gani ko sallar kirki ba wai ya ce ya baka aljanna dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Rabi'a to fa a'inni ala nafsika ka taimake ni a bisa kanka ka taimaka mani akan kanka bi kasaratus sujud shine kasaratus sala da yawaita sallah kenan manzo Allah ya faɗa mai babban abin da zai sa a cimma wannan bukata ni zan roƙa ma Allah Allah ya baka wannan kai kuma sai ka kama da aiki shine ka yawaita sallolin nafila ka zama mai yawaita sallo wannan hadisin yana nuna matsayin sallar nafila shi sallar nafila in mutum ya yawaita ta yana samun babban matsayi har ya yi zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna to abinda manzon Allah ya karantar da Rabi'a kenan ya sanan kasaratus sujud kasaratus sala an faɗi sujudi ne saboda dama sallah ana kiranta wani lokaci da ruku'i ko kamar yadda Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in wani lokaci a kirata da sujada kamar yadda Allah ya ce kallala tuti'hu wasjud waqtarib ya ce warruk'is sujud to dan haka wannan hadisin ya karantar da mu wato matsayin salloli na nafilfili rawahu muslim ya rawaice shi cikin hadisin akwai karantar da mu matsayin wannan sahabin da kuma darajar shi da girman shi da wato irin matsayin da yake da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai karantar da mu cewa masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima cikin sahabbai ba mutum guda bane suna da yawa kaga wannan yana daga ciki sannan akwai karantar da mu cewa wato sahabbai suna da manhohi madaukaka ba kaskantattun manhohi gare su ba na iya duniya kawai sannan akwai karantar da mu cikin hadisin cewa idan mutum yana son ya samu wata daraja to ba rafa shewa ake ba da cewa ni ji ka annabi ne ko dan uwa annabi ne ko na san shehu wani ko a ba haka nan bane dagewa ake a dagargaje sai ka kara da jikantakantaka kuma ka dage ka yi aiki na kaga wannan sahabin manzo Allah yana da ikon ya ce mashi to shikenan kawai shakurubinka muna hadi amma bai faɗa mai haka nan ba sai ce mai sai ka dage ka yawaita sallolin nafilfili ni zan roƙa ma Allah ya baka wannan daraja amma kuma kai ma sai ka kama mani ka kama mana akan kanka ka dage da yawan sallolin nafila Ali bin Umar radiyallahu anhu ma qala hafiztu min annabi sallallahu alaihi wa sallam 10 rak'at rak'ataini qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baytihi wa rak'ataini ba'da al-isha'i fi baytihi wa rak'ataini qabla as-subh متفق عليه وفي روايه لهما وركعتين بعد الجمعه في بيته ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين وانا حديث ابن عمر قال الله تثبت اغريس يجي حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات لا تيي ركعوي غدا 10 daga ma'aiki tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi raka'o'i guda 10 na nafila yace wannan kam ya kiyaye su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata su sai ya zana su yace raka'ataini qabla adh-dhuhr yana yin raka'o'i guda 2 kafin sallar azhar wa raka'ataini ba'daha yana yin raka'o'i guda 2 bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'o'i 2 bayan sallar maghriba fi baitihi amma wannan ta bayan magariba a cikin gidan shi yake yin su وركعتين بعد العشاء في بيته بركعه إبي بايان صلى العشاء أتكين قدش وركعتين قبل الصبح بركعه إبي كافين صلى الصبح متفق عليه بخاري دا مسلم سكر ويتوش a wata riwaya ta Bukhari da Muslim waraka'ataini ba'da al-jumu'a fi baitihi da raka'o'i biyu bayan sallar jumu'a suma yana yin su a gidan shi a lafazin Muslim yace kana idza tala al-fajr la yusalli illa raka'ataini khafifatain ya kasance idan al-fajr ya bullo to baya yin sallah sai raka'o'i guda biyu wadanda suke masu sauki wannan hadisi ya karantar da mu nafila wadanda ake ce ma ar-rawatib kenan nafilfili wanda suke tare da sallolin farilla kenan wannan yana cikin nafila muqayyada bi faridatin nafila wanda aka iyakance tare da sallar farilla shine Abdullahi ibn Umar yake bada labarin cewa manzo Allah yana yin raka'a biyu ne kafin azhar to kamar wanda wata riwaya ta ambata cewa raka'a hudu yake yi kenan wannan riwaya ta ibn Umar ta nuna raka'a biyu yake kafin azhar sannan yana yin raka'a biyu bayan azhar sana wata riwaya ta nuna raka'a hudu manzo Allah yake bayan azhar dan haka kamin azhar da bayan azhar mutun yana iya yin raka'a biyu kuma yana iya yin raka'a hudu wannan duka ya tabbata wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baiti da raka'o'i biyu da yake yi bayan sallar maghriba a gidan shi kaga kenan an tsallake al-asr ko wannan yana nuna maka sallar al-asr ita ba ta da ratiba ba ta da wani sallah na nafila ratiba wanda ake yi kahinta ko bayanta amma hadisi zai zo yana karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah raka'a hudu kamin la'asar ko kuma Allah ya yi rahama ga mutumin da ya yi sallah raka'a hudu kamin la'asar to wannan ya nuna wa ita nafila ta ba ratiba bace ana cikin nawafil mutlaqa kenan nafila ce sake wadda ba muqayyada bace bi farida dan haka ita tana cikin kasan wancan nafilfili wadanda suke mutlaka wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baiti da raka'o'i biyu bayan sallar isha'i a cikin gidan shi wa raka'ataini qabla as-subhi da raka'o'i biyu kafin sallar asuba to wadannan adi wannan riwayoyin sun nuna kuma yana daga cikin abin da ya dace mutum ya sanya wasu sallolin shi na nafila a gida ya dora yin su a gidan shi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lahuma wa raka'ataini ba'da al-jumu'a fi baitihi da raka'o'i biyu bayan sallar jumu'a a gidan shi da kuma akwai riwaya da ta nuna bayan sallar jumu'a raka'a hudu ita ma dan haka duka wannan sun tabbata har wasu malamai suka ce idan a gida mutum za ya yi sai ya yi raka'a biyu idan a masallaci za ya yi sai ya yi raka'a hudu ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين يا كسانچه idan alfajr ya bullo baya yin sallah sai raka'o'i biyu masu sauki kenan saboda baya tsawaita karatu cikin su wa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghadati rawahu al-bukhari daga aisha idan Allah ta tabbata gare ta lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance baya barin raka'o'i guda hudu kafin sallar azhar da kuma raka'o'i guda biyu kafin sallar sahiya rawahu al-bukhari kaga wannan riwaya ta aisha ta ce raka'a hudu ko ita kuma wacce ta ibnu umar ta ce raka'a biyu kafin azhar to kuma dukkanin su ingantattu ne babu wani cinkaro tsakanin su kowa ya bada labarin abin da ya gani ne shi ibnu umar raka'a biyu ya gani ita kuma aisha raka'a hudu ta gani wannan kuma ya nuna duka ana yi kenan kamin azhar ka iya yin raka'a hudu ka iya yin raka'a biyu wa anha radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr annabi tsira da amincin Allah su kaffata a gare shi bai kasance ba abu sawan abu na nafilfili da ya fi tsananta kulawa da shi sama ga raka'o'i guda biyu na alfijir muttafaqun alayhi wa li muslimi raka'at alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'i biyu na alfijir sun fi duniya da abin da ke cikin ta to wannan sallolin guda biyu wanda ake ce raka'atan alfajr kenan ana ce masa raka'atan alfajr ne saboda ba a yin su sai bayan bullowa alfijir sai alfijir ya bullo ake yin su sallama Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kulawa da waɗannan raka'o'in guda biyu sannan kuma manzo sallama baya tsawaita karatu cikin su saukaka karatu ma yake yin cikin su kenan suna cikin salloli wanda manzo Allah baya barin su ko a gida ko a balaguro ko cikin balaguro ne manzo sallama yana yin su wannan nafilin kenan raka'a biyu bayan kullowa al-fajr kamin sallar asuba wannan kan manzo sallam be kulawa da wani abu na nafila ya tsare shi ya bashi muhimmanci ya dorayi sama ga yanda yake kulawa da su kamar yanda wannan wato riwaya ta Aisha tace babu wani abu na nafila wanda manzo Allah yake tsananin kula da shi sama ga wannan raka'o'in biyu saboda kulawar da manzo Allah da yake yi da su har ma lokacin da sallar asuba ta wuce manzo sallam yana tare da sahabban shi sun dawo daga yaki sun kwanta su huta an sa Bilal ya kula da lokacin shi ma kwana ya dauke shi ba su halka ba sai da zahir rana ya bige su suka halka a daidai wannan lokacin sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan rak'atan fajr bayan rana ta dago sosai kenan wannan yana nuna yanda manzo Allah yake bata muhimmanci yake kula da ita dan ko cikin balaguro kaga cikin balaguro bai kamata ba mutun yazo yana nafilfili kamar kai balaguro kawai kana kasar kuma kana nafilfili to kana irin mutum ne Abdullahi ibn Umar idan Allah tabbata gare shi yace in dai har zan tsayawa nafilfili yo kawai in cike salloli nawa in dai har zan tsayawa yin nafila to in cike kasa kai masu kokari sai ga mutum yana kasaru kuma yana ta nafila to akai cike ba kamata kai tun da akara da damar yin nafila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallolin nafila wanda suke tare da sallolin farilla idan yana balaguro amma raka'atan al-fajr wannan bai barin ita yana yin kenan wannan ya nuna raka'atan al-fajr ita ce wanda yake cikin balaguro ko yana yin kasaru ko ba yin kasaru ita raka'atan al-fajr ya samu ya dora yin ta dan manzo Allah bai taba barin ta ba a rayuwar shi ko a gida ko a balaguro amma sauran nafilfili to in dai zaka yi kasaru barin su zaka yi saboda rangwame ne Allah ta'ala yi ma mai balaguro kuma wannan riwayar ta Muslim ta tabbatar mu da cewa wannan raka'o'in guda biyu suna da matsayi suna da falala domin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun hi duniya da abin da ke cikin ta wa an ummi habiba ummul mu'minin radiyallahu anha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sallatna fi 'ashrata rak'atan fi yawmihi wa laylihi buniya lahu bihinna baytun fil janna duk wanda ya sallah raka'a 12 cikin yini shi da daren shi to za a gina mai gida a aljanna da su rawu muslima fi riwaya tatawwu'an a wata riwaya duk wanda ya raka'a 12 na nafila wani tirmidhi nahu tirmidhi yana da kwatankwacin wannan riwaya wazada arba'an qabla adh-dhuhr ya kara kenan yayi tafsili ya faɗe su yace raka'a 4 kafin azhar wa raka'ataini ba'daha da raka'o'i bi bayan su wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'o'i bi bayan maghrib 8 kenan wa raka'ataini ba'da al-isha'i da raka'o'i bi bayan isha'i 10 kenan wa raka'ataini qabla salati al-fajr da raka'o'i bi kafin sallar asuba 12 kenan su ne waɗannan raka'o'in duk wanda ya kiyaye su yayi su a cikin yinin shi to Allah ta'ala zai gina mai shirge gambe ne a aljanna walil khamsa anha man hafaza ala 40 qabla adh-dhuhr wa 40 ba'daha haramahu Allah 'ala an-nas duk wanda ya kiyaye akan raka'a 4 kafin azhar da raka'a 4 bayan ta to Allah zai hana shi shiga wuta haramahu Allah 'ala an-nar Allah zai haramta shi akan wuta kalmar harama ma'ananta mana don haka shi zancen shiga wuta gare shi babu wannan zancen Allah zai haramta mashi shiga wuta shi haramun ne shige ta to kala a lahira kuma gida biyu ne in kai baka shiga guda ba to gudan zaka shiga ba ka ga lahira an waye gari baka shiga ba aljanna kawai babu dama shiga kuma to wuta ce zaka shiga babu inda mutum zai makali a ce shi ba wuta ba shi ba aljanna ba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir mahallaini kullin nafsi laysa siwa huma litaksib aw fal taktasib ma badalaha gida biyu ne kadai wannan malamin yace ka fada ma zuciyanka ka ce mata babu ba wani su kadai ne dan haka tayi aikin kirki ko kuma tayi danyen aiki iya abin da ya bayyana a gare ta fa ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaji rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-'asr Allah yayi rahama ga mutumin da yayi salla raka'a hudu kamin sallar al-'asr rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa hasanahu ibn khuzaimah wa sahahahu wannan hadisi duk da malamai suna tattaunawa akan ingancin shi ko rashin ingancin shi ba amma dai karbabban hadisi ne malamai sun yi hukuncin cewa abin da yake cikin shi ma'ana ne mai kyau haka isnadin nashi ko da an samu matsala to wannan mai malaman hadisi su ne za su tattauna ta amma abin da yake cikin hadisin Manzon Sallam yace Allah kai rahama ga mutumin da yayi sallah raka'a hudu kamin la'asar wannan nafilai tana cikin nawafil mutlaka kamar yadda ya gabata kenan ita la'asar ba ta da rati ba kahinta ko bayanta amma dai tana da nafila mutlaka mutun ya iya yi kahinta bayanta kuma yana cikin lokacin da an hana yin sallah ma kamar yadda ya gabata wa an abdullah bin mughaffal al-muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu qabla al-maghrib manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yace ku yi sallah kafin magriba sallu qabla al-maghrib ku yi sallah kafin magriba sallu qabla al-maghrib ku yi sallah kafin magriba thumma qala fi thalitha sannan ga cikon na uku sai yace liman sha'a ga wanda ya ga dama karahiyata an yattakhidha an-nasu sunnah domin kyamar kan mutane su rike ta matsayin sunna wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kale iya haka nan to da za a samu malamai masu sharhi su ce ai umarni ne umarni kuma dole ne saboda haka ya zama dole kafin magriba mutum ya salla to sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa to amma fa wanda ya ga dama kenan wannan hadisi ya nuna mana matsayin yin sallah ta nafila kafin sallar magriba eh kamar yadda wani hadisi yake cewa baina kulli adhanaini salatu tsakanin dukkanin kiran sallah bi akwai sallar nafila abinda ake yi da adhanaini shine kiran sallah da iqama ko duk tsakanin kiran sallah da ta da iqama akwai nafila baina kulli adhanaini salatu kenan ga wanda ya ga dama ji in an kira sallah kamin ta da iqama to ya iya yin nafila wa fi riwayatin لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين أو رواية ابن حبان لن النبي تيراد أمن شاء الله ستفت أغريش ياي صلى كاهن صلى المغرب ياي ركع بيو ويا أي كتا كما ياتي أي والمسلم عن ابن عباس قال كنا نصلي ركعتين ابن عباس ياتي من كسن شيء من أين صلى ركع بيو بعد غروب الشمس بايان فادوار رانا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا كما النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شينا غنم فلم يأمرنا ولم ينهنا بمم أمرني بكم بهنا مبا فقالنا سنة تقرير يكينا فأبن دون الرواية سكي لكي دكا ابن حجر يأمبتا اتوانا نابل إذا أكي كامل مغربا سنوني كلا أكو دكا سنتبتا أكانت sunna qauliyya manzo Allah ya ce sallu qabla al-maghrib ko sunna fi'liyya manzo Allah yayi da kanshi sunna taqaririyya manzo Allah ya ga ana yi ya tabbatar dama sunna kala uku ce akwai qauliyya akwai fi'liyya akwai taqaririyya qauliyya shine manzo Allah ya fadi ya ce ku aikata fi'liyya shine yayi a aikace a gaina aikatawa taqaririyya shine wasu su yi gaban sheƙani su to duka wannan kalolin sunna duka sun tabbata cikin wato hadisin sallan nafila kahin magriba wa an Aisha radiyallahu anha qalat kenan wannan nafila ta kahin magriba ya nuna tana da ƙarfi go tana da ƙarfin gaske da an kira sallan magriba kamin ta da sallah ka samu kai raka'a biyu amma sai dai duk da ƙarfin ta kuma ba wajibi bace ba dole bace kuma ba amma so ba musulmi ya dauke ta matsayin wajibi wanda zai yi ta yi kullum a abin da yake shine ka dan dora barin ta wani lokaci shine mafi hijja abu kakka dake kai tayin ta babu kyakkyarci ka zame maka wannan nafila ka kama farilla wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh daga Aisha tace Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sassauta raka'o'i guda biyu waɗanda ake yi gabanin sallar asuba hatta inni aqulu har sai da ni nake cewa aqra'a bi ummul kitab wa iyyaka karanta fatiha muttafaqun alayhi wannan hadisin na Aisha yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sassauka raka'atan al-fajr ko raka'atan al-fajr dama yana cikin abin da ake so da su mutum ya sassauka su yayi su a sauke to kuma saukin ba ya nuna kuma ka zo ka bubbuga su kawai kai da kanka baka san bi kai ba zo ka koma konkonto wai ka duka ko baka duka domin saboda natsuwa rukuni ne kamar yadda ya gabata a cikin sifatul sala rukuni ne cikin rukunnan sallah ka samu natsuwa cikin wato yankuna na sallah dan haka ba daidai bane ba mutun ya zo ya bubbuga ta amma kuma mutun ya zo ya tilawa ita muraja'a cikin ta wannan shi ma ba daidai bane so ake ta zama wato ka saukaka ta kuma ka kyautata ta saukakawa da kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sassabta ta ha Aisha tana konkonton waya kokarin ta Fatiha to shine malaman malikiya suka ce a karanta Fatiha kadai ta isa idan da su suna ganin tunda Aisha tana shakku an ma karanta Fatiha to bai kamata a kara ba akan Fatiha ko Allah yi wa malaman malikiya rahama amma ga hadisai sun tabbata manzo Allah yana karanta Fatiha da surori dan haka sai a kala malikiya ai aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana abi hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi karatu a cikin raka'o'i biyu na al-fajr ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad rahu muslim ya rawaita shi to kaga wannan hadisin ya nuna ana karatu dan haka fatawa ta malikiya ta tashi cewa Aisha ta ce kenan Aisha tana son ta sifanta yanda manzo Allah yake sassauta sallolin kuma ita ma bata ce ba bai karanta Fatiha an taba sallah ba karanta Fatiha dan ta nuna irin yanda manzo Allah yake saukaka su shine take cewa har tana maganin wai ya kau karanta Fatiha wajen yin su to ga riwaya daga Abu Hurairah ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu cikin su ya karanta Fatiha raka'a ta farko sai ya karanta kulliya raka'a ta biyu ya karanta Fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad da kulliya da qul huwallahu waɗannan surorin sun tattaro tauhidi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta su kamar yanda yana karanta waɗannan surorin idan yayi raka'o'i na dawafi ko idan yayi raka'o'i idan yayi dawafi ya gama bayan kenan cikin raka'o'in dawafi ma yana karanta su haka ma yana karanta waɗannan surorin a sallar magriba to bayan wannan akwai rewa da ta tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rak'atan al-fajr yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum da qulu amanna billahi to in ka dubi duk ayoyin zaka ga gaba ɗayan su ayoyi ne da suke zance akan tauhidi su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa fa ana Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza salla rak'atay al-fajr ittaja ala shaqqihi al-aywan rawahu al-bukhari daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yayi sallar asuba idan yayi sallar raka'o'i guda biyu na al-fajr ittaja ala shaqqihi al-aymani yana kishigida a cagen shi na dama rawahu al-bukhari wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum ar-rak'atayn idan ɗayan ku ya sallace raka'o'i guda biyu qabla salatu as-subh gabanin sallar asuba falyattaji ala shaqqihi al-ayman to kishin gida a cagen shi na dama rawahu ahmadu abu dawud da tirmidhi wa sahaha wannan hadisan guda biyu suna bayani akan wato kishin gide bayan gama raka'o'i guda biyu na sallar abin nan rak'atan al-fajr dan idan mutum ya waɗannan sallolin wannan hadisin ya ce to mutum ya kishin gida a cagen shi na dama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yanzu ne kenan sunna ne yin haka nan kin malamai suna da maganganu akan wannan kishin gidan akwai malaman da suka ce dole ne in mutum yayi rak'atan al-fajr sai ya kishin gida wannan malaman zahiriya kenan su Dawud az-Zahiri su mazhaban su dole ne kawai da kaga masu a same ka kashi kishin gida domin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana to akwai kuma malaman da suka ce a ba shari'an ta yin haka nan ba akwai ma wanda suka yi inkarin wannan kishin gidan suka ce ba abu bane mai kyau ya za a same ka tsakanin sauran musulmi wani na karatun Qur'ani wani na nafila ta kuma kayan rahe rahe ga shi kishin gida dan haka an rawaito daga Ibnu Umar da Ibnu Mas'ud suna kyamar wannan kishin gidan, suna ganin ba musulunci bane, babu wani dalili na mutun ya zo kishin gidan. Akwai kauli na uku, sune malaman da suka ce mustahabbi ne, sune wannan kuma shine mazhabar Hanabila da wato Shafi'iyya, cewa mustahabbi ne, an so mutun yayi haka nan kin. Akwai kauli na hudu, sune malaman da suka ce wannan kishin gidan bayan raka'atan al-fajr suka ce matsayin halal yake, kenan an bar shi mutum yana da zabi, in ya ga akwai bukatar yayyayi, in kuma ya ga babu bukatar yayi ba sai yayi ba. Suka ce ai dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, domin yana yin salloli cikin dare, yana salloli har digadigan shi suna tsagewa, to wannan wato gajiyar da yake na sallolin dare shi yasa da yayi wanda al-fajr ya bullo yayi wannan rakawoyin guda biyu, to sai dan kishin gida kadan shi ko kai gobe ka samu irin wannan ya zama kayan filfili ka gaji sosai alfijir ya keto sai kai raka'a biyu, to in ka kishin gida ba laihi ba. To amma dai ba daidai bane abinda wasu almajirai suke yi, da sun je sun karanto hadisin nan toran nan masallaci an shiga uku, dan haka wannan masallaci kawai zaka tarda shi sawun gaba ya hana kowa wani ya zo ya kishin gida kana jira ka taba shi ya karanto ma hadisi yace annabi haka ne yake. To wannan kuskure ne, wannan an sha samun kalubale, har ma fada an shayi da dalibai bisa kan wannan, da mutum ya je ya karanto bulugul maramin shi kuma ya karanto wani hadisin shi ne yake magana haka, kawai sai ya zo ka tarda shi yayi rashe rashe yana ta muzurra yana jiran waje ce mashi bai daidai ba, ko wa zai taba shi ayi bala'i. Ka gani ko da ma a ce sunnar annabi ce, in dai zamana tana janyo fada cikin masallaci ai baranta ya hinta balanta, na ma malamai suna rawangano akan ta, wasu ma suna inkari daga cikin sahabbai. To dan haka wannan shine hadisan da zamu tsayawa akan su, domin hadisi na gaba kai tsaye zai ci gaba da bayanin wasu kalolin na filfilin, sune na filfili na dare, abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi, ya ba mu ladan shi, kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu musulmi na musulmi, ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.